Kaka amana ba Bayan dare ne ban sura Ke kuwa ne ana taro Ina kuwa wani kiwa daji ne Kai da shi kwantattauna Ban da jini ba yaro ba Zaki ba akuya ba Hunar bin sadika mamman Legas ga alijita Hunar bin sadika mamman Angwanki kafafata Hunar bin sadika mamman Gasa kwan wakata Kaska haushin kifi Ya luna majirafi Afito aida pipi Eme aikin bifasa ba Andagwani za aizan Za a fi mu fasaha ba Ka rike Allah sosai Gamji kai kira sai Adiri dan sake mamman Tafiya sai doki mamman Karfi sai zaki mamman Wanki mai mulki mamman Me ban mamaki mamman Shabara sa dauki mamman Me ilimi me kirki mamman Guna me taki mamman Agogo sarkin Sarin daki mamman Legas jan zaki Commissioner local gamman wannan mamman ne Da dan amanar gwamna kowa ya san mamman ne Ambar gona marayu kuma kun san mamman ne mamman Cika tsarin aiki wannan kun san mamman ne mamman mamman boga ne Wata ran Sadiq mamman Legas baban mamuda Alhaji Sadiq mamman Legas jirgi na oda mamman Alhaji Sadiq mamman Legas wasu sun yi saranda mamman Alhaji Sadiq mamman Legas himma ya bada mamman Ango na Hurera mamman Faiza Jabura mamman kuma ya Ajmera mamman Nasara ya ta Sani yana maka shida mamman da sarkin zansa kwariya gurbin tatata mamman ana Yusuf Hamis Mira go shida ya bada ana Amina Nazariya na zo fadar ka na zauna ga na Adamu Atta da jini ga fata a me kyautar mota har na hanguta Habiba Allah ni gatanka Matsayi ka kai shi har ma na gaban sai ka taka Anifin Allahu ba wani wanda yake ka duka Kai ba ka shirka Kowa ya sanka Me duka dauka Jita na baraka Baban D-boy Muna ya Bello muna gaishe Aisha murja ɗayanka mamman Aisha auta ce ta gado halayenka mamman jikar ka Khadija mamman Khadija Allah jiganta mamman sirkin margayi Isa kai ta sirkinka sirkin baradin ka tsina ai dole abika mamman ambasada Muhammad Rimi yana son barka mamman sanin ganin san halinka mamman dana Khadija ama amana Allah ya jiga ta mamman baban Hajara da yardar Allah sai ta huta mamman komishina ne kai local gamar na halinka mamman gwamna ya baka ya ce za a ga amfaninka mamman kowa sai barka domin an san halinka mu ba ma sha Barzo aka ɗauka Mun san zai aika Sadiq mai gaskiya shi ne fasarar sunanka